gaba da wasan neman shiga cin kofin duniya na shekara 2018. Sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles na Nigeria, Gano Rowe dan kasar Germany, ya ce Nigeria tana da buƙatar dukkan ƙwararrun 'yan wasan Nigeria da suke fafata wasanninsu a ƙasashen waje domin su dawo don taimakawa ƙasarsu, inda Nigeria za su fafata neman shiga cin kofin duniya na shekara 2018 a inda za a yi a ƙasar Rasha. Nigeria dai tana cikin rukunin da ake mata take da rukunin mutuwa, wato dead zone, inda suke haɗe da Algeria da kamar kuma da Zambia. Ranar 3 ga watan Oktoba da muke ciki, Nigeria za ta yi tattaki zuwa Zambia domin fafata wasan neman shiga cin kofin duniya. Huta lafiya.